kotosha tausi watadre baridi dere kujan watankumbo uchijini Yesu anasuhu watakwanga mchewa Yesu mutumi terena amama yenaba bande Yesu mutu achin tatabisi sonkuna bochi kudabutu ganganchini tesa kujula nchini tebuya tsin kushan se bachin rogon kushan kujun patoto na ulifi watakwa bibite nguku se Yesu da akushan watan lozna akwema tole bouten bokota ga Yesu kute kute gampanan kujiba bachin kabali kuma lozin Yesu mai ganganga so ga malaka ne bagiji gudebi dewchewa Yesu farje daho chemamba daho nji malaka ne bagiji kupayan sande ba Yesu da atrun kushan alunutan cewa a gaskiya e mai mai ne bagiji ya har ya yau Yesu mari sosai kuma apishetan choli kuma apitwali muntu